piano on the beat, on the beat, on the beat, on the beat.
Zan yi tambaya ki ji ni harinya.
Jira in san guri domin in dan saya.
Shi
ne. Daina hanzarin ki kar na kagara.
Na yi kwatari zan kara yunkura.
Na ji mai kyau kamar ni.
Yeah.